Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga mai karatu ko kuma mai labarai Baba Yakub Makiri. Sai dai ba Lada Ibrahim Ayo bane zai shigo, wato Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin sa na Abar Yahuce. Yayin da ake fama da tankiyen shari'a tsakanin mai bincike na musamman Robert Mueller da tsohon jami'in yaƙi neman zaben Trump Paul Manafort da Rick Gates, lamarin ya kuma dauki sabon salo a jiya Juma'a, inda Gates ya amsa laifuka guda biyu kana Manafort kuma na huskantar karin wasu zabbin sabbin zarge-zarge akan binciken da ake yi akan katsalandar da Rasha ta yi wa zaben Amurka shekarar 2016. Gates, mai shekaru 45 da haihuwa, ya bayyana gaban wata kotun Washington DC domin ya bada ya amsa laifin haɗin baki don cutar da Amurka da kuma laifin yin ƙarya ga hukumar FBI da kuma mai bincike na musamman a kwana-kwanan nan a ranar farko ga watan Fabrairu, yayin da yake tattaunawa da ofishin mai binciken akan amsa laifin nasa. A cikin sharaɗin amsa laifin, Gates ya amince ya bada haɗin kai ga mai bincike Mala akan kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump, yana kuma wanda hakan ne zai yi ne tare da tabbatar da cewa ko yalla kwamitin yaƙin neman zaɓe na Trump ɗin da Rasha suna da wata alaƙa. Akwai yiwuwar kuma zai bada bayanai a kan Manafort. Sakamakon haka ne masu binciken suke niyyar su ɗauke masa wasu zarge-zargen da aka yi wa shi Gates ɗin. Amincewa da laifin ya zo ne wuni guda bayan da wani kwamitin masu tattauna batun shari'a suka zargi Gates da Manafort, lamarin da ya ƙara matsin lamba a kan su waɗannan mutanen biyu. Sashin tsaron fadar shugaban Amurka da mataimakinsa ya ce wata mota ta afkawa shingen jami'an tsaron fadar White House a jiya Juma'a, amma kuma nan da nan an kama direban kuma an tsare ta. A wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya, ta gano direban wata mace ce mai shekaru 35 da haihuwa wacce take zaune a birnin Laverne a jihar Tennessee. A cewar jami'an tsaron fadar shugaban Amurka, wannan mata ta taɓa samun rigima da jami'an tsaro na fadar White House a baya, kuma an sha kama ta a kan laifuka daban-daban na take doka. Jami'an sun ce an caji wannan matan da laifin da ba a bayyana su ba a jiya Juma'a na take doka. Daga bisani ne aka miƙa ta ga 'yan sandan Washington DC. An rufe ƙofofin fadar White House na tsawon sa'a guda a jiya Juma'a bayan da motar ta afkawa shingen jami'an tsaron. Sashin jami'an tsaro ya ce motar ba ta lalata babbar kofar White House ba, don haka ba a yi wani harbi a lokacin da lamarin ya faru, kuma babu wani jami'an tsaro da ya samu rauni. Waɗanda suka shaidi lamarin sun ce sun ga jami'an tsaro na cikin kayan sarki sun ruga a guje inda abin ya faru, yayin da aka rufe hanyoyi da ke ratsawa a kusa da fadar White House ɗin. Jami'an sun ce shugaba Donald Trump na cikin fadar White House a lokacin da lamarin ya faru, lokaci kuma kenan da yake amsar bakoncin Prime Minister Australia Malcolm Turnbull. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga hukumomin Rwanda su gudanar da binciken gano 'yan sanda da suka haddasa mutuwar 'yan gudun hijiran Congo da suka kai akalla mutane 5 a wata zanga-zanga akan raba abinci. Wakiliyar murya Amurka Lisa Schlein ta aiko da rahoto da ke cewa wannan arangama da ta yi sanadiyyar mutuwar mutanen ta faru ne a lokacin da 'yan gudun hijiran Congo da ke zaune a sansanin Kiziba, da yawansu ya kai 700, suka gudanar da wata zanga-zanga a wajen ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Karungi da ke yammacin Rwanda.
mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Cecil Pooley ta ce lamarin ya ƙara yin muni ne a lokacin da ƴan sanda suka harba barkonun tsohuwa domin su tarwatsa masu zanga-zangar kuma aka yi harbin bindiga. Ta ce al'amarin ya yi sanadin mutuwa da kuma raunata wasu masu zanga-zanga har ma da jami'an ƴan sanda ɗin. Ta ƙara da cewa sun yi baƙin cikin tashin wannan tarzoman ta kuma ci gaba da cewa tana yin kira da kwantar da jijiyoyin wuya kuma a bi doka da oda. Ta ce za a iya hana wannan rikicin da ya faru kuma yin amfani da ƙarfi fiye da kima akan ƴan gudun hijiran lamari ne da bai kamata a ce an yi shi ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana suke cewa shi ke kawo rabon wani
jama'a barkanku da sake haduwa a wata safiyar asabar din har ila yau din dai kamar yadda aka saba ina tare da Alhaji Iro assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam Usmanu
na'am ya kwana bi sanyi ya dan daga kafafu ko
gaskiya ba
eh
ana bin nan kan da sauki amma naji ana maganan cewa yau
ai yau sai a hankali
kila abin zai juya
zai ta ngule za ta koma gidanta na zamiya amma kaga da Alhamis da Juma'a mun shana
ka san dama akasari hunturu a tanan yankin Washington din nan bai karewa sai irin wajajen karshen watan Maris
eh wani lokaci har ya dan fada watan hudu wai
saboda ni dai ya ka sani na wato wasu daga cikin munanan abun nan kankara irin ta kankara da aka taba yi din nan duk a cikin watan Maris aka yi su
eh kaga wancan da aka yi wancan ina kasan nan kai na bare na bare ne waccan da bare ko kai
sai a hankali na bare bare
to Allah ya sa mu dace Allah ya fushe mu lafiya
in an shigo zafin ma kuma ana yi sosai
eh a sosai kuwa ai zafin ma ana yin shi anan ai kaman da kasa inji mai ciwon ido
so sai haka
to Allah ya sa mu dace mika sakon gaishe gaishen ne ko kuwa
to bismillah
to sakon farko zan fara ne ta yadda kaman na saba lekawa majalisar abari ya huce na shafin Facebook amma inda zan fara da gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Isa Kasim Usman da kuma ya boss to Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Yusuf Helwa dan tare da Kabir Ibrahim jihar Yobe sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Awal MR Dokumo da kuma Abubakar Alkali sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Rabiu Umar Wadel da kuma wani gaisuwar kwata gaisuwar fatan alherin zuwa ga Ruqayya Abubakar da Mustafa Kamal sai Husaini Alhaji Bukar Kawwa da kuma gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Yusuf Sulaiman da Ado Kole Adoyi Alasana faɗa daidai sai Shehu Umar Saif da kuma Hafiz Ibrahim sai dan Hajiya Medile da kuma Abubakar Sadiq sai ga surfatan alherin na bari ya huce zuwa ga Donald Scott da kuma Adego AC sai Muhammad Abdullahi da kuma Abdul Malik Abdullahi Real Ustaz sai kuma fatan alheri zuwa ga Muhammad Hassan da Nazifi Usman da wasu warkokin hannuna da suka hada da Muhammad Hassan Salisu da kuma Nuhu Ishak sai Rabiu Shehu PS da kuma Adamu Umar Baffa da Abdullahi Umar Usman sai Abdullahi Usman Muhammad da Nasir Muhammad Garba daga karshe akwai Jazuli Isya Mai Gatari da Lukman Aliyu Gusau da Muktar Ibrahim da Aliyu Muhammad da Aliyu Kaibo Fulani da Awal Adamu sai rufe da Abubakar Lawal Yaro da Muhammad Awal Adamu da Baba Gana Girema da Abdullahi Aliyu Pantami sai Jazuli Muktar da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
amin summa amin to ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abbas Idris director general na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja shi gaisuwar wato DCP Deputy Controller na Custom Malami Mahmud Gidado sai kuma gaisuwar Malam Yusuf Dabo malami a makarantar kimiyya da fasaha ta Tari Ali Polytechnic dake Bauchi sai gaisuwar Abubakar Haruna Galadanci da Adam Muhammad Kirfi sai gaisuwar Alhaji Aliyu Ubayo dan madamin alkaliri na hukumar Custom a Lagos ga dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Amina Babs a birnin Zazzau tare da iyalanta sai gaisuwar Andy Bature tare da barista Isiaku Barau a Mina sai kuma Ali Garba na hukumar gidan talabijin ta NTA sai gaisuwar Danjuma Ladan tsohon babban manaja na gidan talabijin na NTA sai Alhaji Dallami Ushishi barista kenan shi ma jihar Niger tare da Hajiya Fatima Halliru Daura shugabar mata sai gaisuwar Alhaji Hamza Idris na kamfanin jaridar nan ta Daily Trust tare da Ibrahim Haruna Akuyam sai gaisuwar Sardauna Ibrahim Jibrin Karaye tare da Honorable Ibrahim Makama sai Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a jihar Bauchi sai gaisuwar Ibrahim Sawab a Maiduguri tare da Ilyas Ngwarimi a Jos jihar Plateau da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Abubakar Muhammad Dajin wato Jazi sai Alhaji Lawal Dangambo Gagarawa tare da Mansur Muhammad Gagarawa da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Sadiq Wushishi sai gaisuwar Sadisu Rabin Dami a Bauchin Yakubu tare da Tijani Muhammad wato TJ Segesuwar Alhaji Umar Sa'idu coach a Bocin Yakubu tare da Zaharuddin Ahmed Aliyu a Birnin Kudu sai chairman wato Zaidu Bala kenan shugaban kungiyar Murya Talaka da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga wato shugaban majalisa Ismail Bima mai Gombawa sai gaisuwar Adama Tayar dan Agaji Ajika da Aliyu Hassan S Noma Gusau sai Anas Koja birnin Kebbi da wato Bello Biji gidan Madi a Sokoto sai Hassan Muhammad Danburan na Maradin tare da Hajiya Gambo Maman Gusau shugabar mata sai Muhammad Dan da Tijo tare da Muhammad Shehu Mararabar Kunimi sai gaisuwa zuwa ga mai sararin Hafiz Balarabi a Gusau tare da Mahmud Salihu Kaura da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna gaida Hamza Galadima birnin Kebbi da Nasir mai magani da kuma Sade Saidu Daura dukkan ku da fatan kuna nan lafiya Usman
to amin amin yanzu sai in ce kai da masu sauraro a biyo Wallan ira barka da dawa daga shakatawa.
Yawa mun karka da kunna wanda wani gasan makon da ya shige.
Ba ka mantuwa Allah laji.
A'a bana mantuwa. Kace akwai labari ko yake Maryam Bagaji ta ce ita indai kana kusa ma ko
in za ta santu ba matsala ba za ta manta ba. A wannan karan nayi abun kai. Wai ba wali da kumfa.
Saboda wai kana yawan mantawa. Eh wallahi ko cikin dakin
a. Kamar dai mun addu'a.
Kwata kwata sai su bacci ma.
Wallahi ko da zuka Allah ya hidata yan wani fa. Akwai abin da ta hadiya ta wata magana ina ga zan ce mata bayan an ci shinkafa kenan
shi ne da ce wata kila ko tana maka area
ina ga tana dan yi
abin nan zaure sai ka
sai in sha'afa
kana fita yanzu kana koma cikin office
kuma sai kana to wannan ban manta wannan ba da nace zan bayar wai shi ma da ya shafa abinci irin turawan nan ne da suka dade a gida a can wuraren mu irin su Najeriya kenan kai bature ka tafi zaka sai tsire ka ci irin ka san a gefen mai tsire akwai dan teburi zaka ga akwai ɗan zaman sheda ana ta hira wasu daban masu siya daban su kuma su zama suna taya shi hira daban tunda zai ganta ta karamar majalisa ce nan
majalisa ce sosai
yawa bature yazo yace yana son a bashi tsire amma da yazo bai Hausa ba te dan yi kaman turanci dai haka irin ya nuna yana son tsire ya bubbuga mishi turanci yanda zai gane ya bashi tsire da yaji ya dan barbada mishi yaji kadan ka san su ba sa son yaji daya daga cikin ɗan zaman shi da shi hawa dan abu kazan kaza ai wannan baturan ai zan bada mishi yaji a cika barbade da yaji ne tsire kuma yace eh wallahi dan kaza kaza shi ma yayi zagi far ya barbada a bari ma ta
mishi
ne tsiren eh ya kara dambazuwa far ya barbada kawai sai ya dade bature yace how much sai mai tsire yace naira 100 yace to kaga wancan wanda yace ka barbada min yaji sai ya biya ka kudin ka sai shi ka bashi ni haka yan kama mara yaji inji bature
ya fada mishi
da Hausa wannan da yace ka barbada min yaji to bashi tsiren sai ya biya ka ni kuma haka yan kama mara yaji edisire fa labarin da dai dariya na gaba kana shi kai wato a zo biye ji shine to wannan ya take tuna mun akwai wani abokin mu wannan wallahi ya faru Alhaji da gaske shi kuma a Jos ne irin turan da suke ka san Jos akwai turawa za ka san dade kamar yanzu ba mun yi ma'aikaci anan wanda ya taso can yawa to wallahi na gaya ma kawai sai ka shiga tasi baturan ne yana gaban mota ya sa irin ka san su ta san kayan mu na gargajiya in sun je ya sa irin Kampala nan da ta dan kokode ya zauna abin shi a gaban tasi ko biyu su bi sai suka zo suka shiga suka zauna ai ana tafiya tiryan kawai sai abokin shi ya kalli ɗayan Allah ji kanshi ɗayan ma ya rasu yace masa wani yace kaga baturan nan to dole ne sai ya zauna a Najeriya ne
su koma garin su mana inda suke jin dadi diri ga shi ta kodi dan mai ta yana nan ba zai tafi ba yace ka zo su da nati Allah kada ya san abin da ya kawo shi akai tai sai kai sai bature yana zo da gaban mota mishi hankalin shi kwance ai he da suka zo za su sauka a dogon agogo ka san yawanci tasin Najeriya sai an sauka sai kaula 1000 kudi ka mika yawanci ba wani za ka ba daga cikin mota zai wayarwa sun fito ana laliban a ba mai tasi kudi sai bature ne kalle sai yace ku bari zan biya muku yace mun da shi da abokin ko shi abokin ya tsallaka titi a guje shi kuma yana gefe a guje ba za ba su kasa dai duri sai shi ne bakin zaki wai tunanin ka bai jin yaran ka eh ya ji su to ga Allah ke da duji da wani
to wani lokaci haka ne ni kuma wato wani lokaci wannan lamari shi ma ya faru da gaske ne wato ina zaune ne ina aiki lokacin a gidan television a NTA to sai wani ya shigo ba dai ba ambaci suna ba sai wani ya shigo sai ina zaune sai tsaya daga bakin kofa haka sai fara magana wani ne masa wani abu yawa to sai zo sai na ta maganganu akan wancan mutum haka yana fadan bakake maganganu haka da sauransu to yana cikin magana sai ga wancan yazo ya shigo shi ma yana shigowa to shi da yake bayansa na kallon kofar ne bai ganshi yana shigowa ba kuma akwai kafa da ciki ba zai ji motsin sa
ba zai ji ba
to ni kuma ina ganin sa ba dama in ce masa wani ga wani a baya
wayo Allah kai ya gane ana magana shi ne ko yasa
to shi kuma kawai daidai lokacin da wance shigo kawai sai saki ambato sunan sa kawai sai fara zage-zage da ashar
to ba
yana maganar sa yana tsaya bayan sa shi kuma abin sai bashi mamaki ko sai bude baki to ni kuma
kai kuma ka ganshi
sai dariya ta kama ni saboda ina jin abin da yake faɗa kuma ina ganin wannan
wanda ake faɗa akai
kuma babu yanda zan yi faɗa masa cewa
ga kana ganin ta bature kana ganin reaction din wancan da ake wa la ilaha
illallah ga ganin
yadda wancan yake
wallahi to lai yana ta mata kawai sai na fashe da dariya shi kuma ya dauka ko dadin
labarin shi ne
ganin sa ne da naji ko menene
ne sai
haba ai sai ya sake sabon salo
ya sake su canza giya
wanda tsamar kunya
Allah kunya ce ta ka san wata barko kunya da hauka yake na tete eh wallahi ai ko ni ne Allah zan ci gaba da zage zagen ne kawai in fice a zuwan dama na ji shigowar shi Allah ji wani zai kasance a bari ya huce yana da masu saurare a wurare daban-daban bayan karshen nan bare da rufe mai akwai tawaka da aka yi wa Najeriya da Nijar mai dadi wallahi bari ina ga da ita zan rufe mana
to yayi kyau
yawa mu yi ni lafiya
yawa
sama shadawa Nigeria, I'm waiting for the governor. He had no origin in the booty. I'm waiting for the governor. And I'm waiting for the governor. 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 I'm wa
kyau madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.